Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a 11 ga watan Disamba. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Shirin yau da gobe na yau akan maganar nan ce ta yunkurin da ƴan majalisar dattijan Najeriya ke yi na neman kafa dokar hukunta duk wanda ya rubuta kalaman ƙarya akan jami'an gwamnati da ƴan siyasa.
Haka batun yake kuma idan wannan doka ta samu shiga duk wanda aka kama da wannan laifi zai iya yin shekaru biyu a kurkuku da kuma yiwuwar biyan taron naira miliyan 1 zuwa miliyan 2.
Dan mu tattauna batun wannan shirin dokar yau da gobe ya gayyato barista Huwaila Muhammad da Dr. Sharif Almahajjar. Amma kafin nan za ku ji filin karin magana tare da Malam Aminu Maidawa da kuma hira da shugaban kungiyar matasa masu noma a arewacin Najeriya wanda shi ma ya furta albarkacin bakin shi akan muhimmancin kafofin sada zumunta na zamani. Za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Jamila da farko karin maganar mu ne. Zaki canka karin maganar mu na yau. Zaki iya canka?
Ah, bari
mu. Zaki iya ba? To ga Malam Aminu Maidawa da karin magana.
Karin magana.
An ci moriyar ganga za a yada kauranta. Ma'anar wannan karin magana a yi amfani da basirarka da iliminka. Daga baya kuma sai a ce wani mahaukaci ne sai a ce a rabu da shi a yi ba ma tare da shi da kaza da sauransu. To shi ne ma'anar an ci moriyar ganga za a yada kauranta. Ko mai ƙarfi ne yanzu kamar an aiki ne na ƙarfi ko faɗa sai ka ce wani zai zo. Amma da kun shiga cikin gida an aka zo sai kuma ka mai rashin sunya watan ya gama maka amfani a waje a nan za ka masa. Kamar yadda majalisar dattawan Najeriya take ƙoƙarin kafa wa 'yan social media doka, Twitter ne da Facebook. To gaskiya sai da aka gama cin amfanin su lokacin da suke badawa sanda ake yin campaign suke ta faɗar abubuwa da kuma sanda aka zo zaɓe suke faɗar sakamakon zaɓe suna bin abin nan tiryan-tiryan sau da ƙafa kuma duk a lokacin nan ba su kuskure ba sai a yanzu da madafin iko mutanen da aka yi muku yaƙi kuka ci mulkin kuka shiga sai yanzu da suka shiga cikin sanyi da komai da raba ta raba sannan za ku fuskanci cewa su ƴan social media za ku fitar musu da doka sun an gama amfani da su an yadda cewa mutane ne su ƴan social media lokacin da ana zabe da lokacin da ake campaign to amma yanzu sannan a fito musu da wannan dokar a'a tunda su ma suna ɗaya daga cikin dirakan demokradiya da suke tallafa mata suke wayar da al'umma kai zai daidai ba sannan su kuma a bangaren ƴan social media waɗanda suke yin kalamai da rubutu na ɓatanci kun san junan ku ku da su ne abokin cin mushe ne ba a ɓoye masa wuka da ka ganci zaka fito da wukan nan shi ma ya kira bansa to amma tunda kurin an riga an yi haka kamata ya yi a kirawo a yi doka wadda za ta tafi bai ɗaya yanzu misali abin da majalisa take ƙoƙarin yi ta ce idan ta samu mutum ya yi kalamai na ɓatanci ko rubutu makasin haka za a yi masa tara ta naira miliyan 2 da ɗauri na shekara 2. To yanzu idan za ka kirga mu a Najeriya da muke mu miliyan 150 mutum nawa za ka samu masu miliyan 2 masu 1,000 ma wanda ba su da ita sun fi mamaye su miliyan 2 yawa. A ce da kurkuku da wani abu zai cika kenan ba inda za a ajiye jama'a. An ci moriyar ganga za a yada kauranta. Shi ne abin da gwamnatin Najeriya take nema ta yi wa 'yan social media amma idan da tana so ta taimaka musu sai ta fitar musu da hanya da turba ta dora su akan siraɗi irin nasu na demokradiyya da constitution akwai lauyoyi akwai masana akwai komai da komai sai a dora su akan doro na tafarkin demokradiyya tunda su ma suna ɗaya daga cikin dirakan demokradiyya da suke tallafa mata suke wayar da al'umma kai.
Karin magana.
To kafin mu fara tattaunawa kai tsaye da barista Huwaila da Dr. Sharif, shi ma shugaban kungiyar matasa masu noma a arewacin Najeriya, wato Suleiman Salisu, ya ƙara jaddada muhimmancin kafofin sada zumunta na zamani ga ayyukansu na yaɗa manufarsu.
Alhamdulillahi, mu wannan kafa ta sada zumunta dama galibin ka kula za ki ga matasa su suke amfani da ita. to kuma a arewa Young Farmers Initiative galibinmu matasa ne masu ƙananan shekaru, kuma wasu daga ciki sun yi karatun na zamani, wasu suna da irin wayoyin nan na hannu, suna yin wannan dangin abun da ya shafi shi Twitter din da kuma Facebook da dangoginsu. To wannan taro da muke kokarin shiryawa na gangami akan yanda za a tattauna, yanda za a samar da mafita akan aikin gona, musamman idan ana so matasa su karba, wanda muka yi matakin First Young Farmers Agri Business Summit. To wannan social media da ke bayani tana taimaka mana kwarai, don yanzu haka akwai kamfanoni na kasashen waje na aikin gona waɗanda muke following ɗinsu, su ma suke bin mu muke bin su, kuma suna ganin abubuwan da muke yi. Hatta haka ne ma yanzu haka akwai kamfanoni sun kai guda 8 waɗanda muke tunanin wannan abin nan mako ƙarshen makon da muke ciki za su fara shigowa Najeriya saboda wannan taro da zamu yi. Abin da suke so shine ina matasan da suke so su yi wannan aikin gona, me suke nomawa, ta yaya za a taimaka musu. To kin ga wannan social media ta taimaka mana kwarai, ta sa mun ƙara samun mutane daga ƙasashen waje, kuma ta nan ne muke kokarin sanar da wani sako. Yanzu misali kaman a wannan kafar ta WhatsApp da ake yi ta waya, ita ma dukkan mambobinmu muna da lambobinsu, sai muka haɗa group, yanda idan wani ya ga wani abu musamman zaki ga ya sa ko wani hoton wani iri ne mai kyau, ko na rogo, ko na tumaturi, ko na masara, ko na kwaran manja, ko wani abu haka mai kyau wanda yake tunanin zai amfani mu Young Farmers, sai ki ga ya ɗauki hoton abin sai ya turo, sai ki ga ya ce to ga wani abu da ya gani, mu kuma sai mu ce to da Allah ya bincika ya ga ya wannan abin yake, sannan mu kuma ta ina za mu amfana. To kin ga wannan kafar ita social media tana taimaka mana kwarai wajen ganin mun yaɗa manufofinmu. Sannan kuma gwamnatin tarayya musamman ta nan Najeriya, mu kusan haɗin kai da suke ta yi da wasu yarjejeniya da ake ta yi na wasu takardu a kan mutane gwamnatocin wasu ƙasashe suna zuwa zuba jari ko kuma su bunƙasa aikin noma, to kin ga kusan mu ake ma hidima, mu yanzu kusan mu ne 'yan gata. To amma shi wannan abubuwan da ake cewa za a yi na ba da tallafin shi ne muka zara ido mu gani su wane ne za a sa su yi wannan shugabanci. Idan an sa su ainihin manomin ko kuma matasan za su amfana, wannan shi ne tambayarmu ga ita gwamnatin musamman. Yanzu mun zira ido mu gani, mu wannan taro shi yasa muka bashi muhimmanci, muka kira masu ruwa da tsaki, manyan ƙasa da tun daga ministan aikin gona zuwa ministan matasa. Kwanaki na ji kun yi hira da shi, yana cewa ai mu Young Farmers matasan arewa da suke so ci gaba da aikin gona su takaska yanke fata. To wannan ma haidu muka haɗa kwaikwaiyar walima saboda jin daɗin haka. To shi yasa muka kira shi ministan ya zo ya gabatar da takarda, musamman me suke da shi, wanda shi da ministan aikin gona ta yaya za su bunƙasa rayuwar matasa da aikin gona. Matasa za su fito gaba ɗayan su don su ji idan mu gwamnati ta shirya musu, sannan su waye za a sa.
Boys and girls, listen up. You can be anything in the world, and God we trust. An architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy. It takes much practice. Like I met a woman who's becoming a star. She was very beautiful, leaving people in awe. Singing songs, Lena Horne, but the younger version. Hung with the wrong person, got a strong one. Sniffing up drugs all in her nose. Could have died so young, now looks ugly and old. No fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep and the crowd you bring, cause they came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hands in the air and take the vow. I know I can,
I know I can.
Be what I wanna be,
be what I wanna be.
If I work hard at it,
if I work hard at it,
I'll be where I wanna be. Boys and girls, listen again.
This is for grown looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see. As cute as can be, up in the club with fake ID. Careful, before you meet a man with HIV. You can host a TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful, some men be rapists. So act your age, don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys. You can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking and ice. You don't want to be my age and can't read and write. Begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. I know I can.
I know I can.
Be what I want to be.
Be what I want to be.
If I work hard at it.
If I work hard at it.
I'll be where I want to be.
I'll be where I want to be.
Now, go. We came to this country. We were kings and queens, never porch monkeys. There was empires in Africa called Kush. Timbuktu, where every race came to get books to learn from black teachers who taught Greeks and Romans, Asian Arabs, and gave them gold. When gold was converted to money, it all changed. Money then became empowerment for Europeans.
Yadda muka gaya muku, yau za mu tattauna ne akan shirin dokan nan da Majalisar Dattijan Najeriya ke kokarin ganin ya zama doka domin a hukunta duk wanda aka samu da laihin cin mutunci, cin zarafi ko yin hurta kalaman batanci ga wani dan siyasa ko kuma wani jami'in gwamnati. Domin mu tattauna wannan, yanzu haka muna tare da barista Huwaila Muhammad da kuma Dr. Sharif Al-Mahajir. Za mu tattauna tare da su. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To barista, ina wuni?
Lafiya, kalau ina gajiya.
To muna miki lale maraba, sannu da zuwa wannan hidi namu na yau da shiri namu na yau da gobe.
To ina ansawa, alhamdulillah.
Yawwa, Dr. Sharif, salamu alaikum.
Wa alaikum salam, Haji Halima, barka dai.
Barka dai, sannu ya hama ya hidimomi.
Alhamdulillah, ya aiki.
Aiki lahiya, lauto tunda batu ne na doka ko shirin doka kuma ga barista ko Jamila, daga an ga barista dama ga shari'a ga abubuwa. To da farin farko barista, me zaki ce game da wannan yunkuri na Majalisar Dattaban Najeriya?
Eh, to a gaskiya alhamdulillah, ita doka dai dama akan magana da rubutu akan mutane, kamar dama akwai doka ta freedom of expression da aka yi wancan gwamnati da ya wuce. Sannan kuma akwai dokoki kamar Universal Declaration of Human Rights, kunga akwai Article 19 na Universal Declaration of Human Rights wanda ya magana akan freedom of expression. Yayi magana ne akan kowane mutum yana da haƙƙi da dama da zai express his opinion din shi, yayi magana akan abin da yake gani mutum ya yi ko ba daidai ba, kuma sannan bai kamata a ce an yi interfering daga wannan dama ce, kamar a ce inherent dama ce da ɗan adam a matsayin shi da ɗan adam yake da shi. Kuma wannan Universal Declaration of Human Rights Nigeria is a signatory to it.
Wato Najeriya ta sa hannu kenan
wannan doka akan wannan doka tana kan kowane ɗan Najeriya.
To amma
sannan kuma
Ci gaba.
Ina ji dai.
Yau, amma barista, an nuna cewa mun yarda akwai ƴancin hurta albarkacin baki, amma sunan ƴan majalisa kamar sun nuna duk wanda yayi kamar kalamai na ƙarya, ayi ƙage ko ayi ƙazahi ga wani ɗan siyasa ko jami'in gwamnati.
Yawwa, to wannan kuma dama abu ne wanda zan zo kanshi. Kuma kinga shi kanshi constitution, akwai section 39 na constitution ɗinmu da ya ba da freedom of expression na mutum yanda zai iya expressing kanshi. To amma kuma a wannan section 39 ɗin, idan kika duba section 1 na wannan doka, ta ba da dama, ta ce, aka ce every person is entitled to freedom of expression including freedom to hold opinion and to receive and impart his ideas and information without any interference. Kunga akan ko wani mutum yana da wannan. To amma kuma subsection 2 da 3 su ne suka kawo exception. To ni ana tunani wannan wannan doka tana kan hanya. Tana kan hanya in da san in har za a yi ta ma a zauna a ce akwai abin da yake monitoring abin nan. Kinga kamar yanzu yanda mutane suka dauka yanda ake yin kage a dauko mutum su ɗan siyasa ni ina kallon in ka kalli abin nan ta fuskar mutum ne za ki ga shekara da shekaru yayi building reputation din shi amma mutum zai zo zauna ya rubuta rubutu in ƙarya ya mushi sharri ya bringin ishi down ya bringin reputation ishi down. To kinga ai a dokance ma idan aka je ga wannan section din da suka ba da wannan exception din kinga ni ana tunanin zan ga doka ce idan har za a yi ta babu san rai to doka ce wadda za ta yi kyau
kuma 'yan siyasa ma za ta rutsa da su
kuma su kansu 'yan siyasa sun san cewa ana kallon su ni dai alawa abin da din idan har za a yi ma wannan dokar to ba wai karazu ba za a ce a idan mutum yayi kaza a tare shi miliyan 2 ba ko kuma a za a saka shi a kurkuku shekara kaza ba a azo akwai a shimfida conditions din da za a yi a duba a wannan kage aka mishi an je kotu mutum yayi deposit to affidavit an duba duk wani abin da ya kamata a zo a zauna ita dokar nan wannan kafin ma a yi ta ya kamata a ce duk wani stakeholder duk wani mai ruwa da tsaki gari a je a zauna da mutanen nan masu social media a zauna da mutane a yi muhawara a ga yaya za a yi a yi ta abu ne wannan abu shi ma kanshi ni ina tunani kamar gyara ne makanmu idan zaki duba kasar waje ai na tabbata kun ga kamar a America da Ingila zaki ga babu yanda za a yi a ce in aka zo in muka ga yanda suke yin siyasar su idan suna campaign kin san su a campaign din su ma is allowed mutum ne spiking opponent issue ga ni ga ki ina spiking ina amma kuma wannan maganar zabe ce da maganar siyasa ko ba haka ba amma in zauna na yi rubutu na yi kage na yi sharri kin gaba a yin haka
amma ba
maganar gaskiya ba
yawa Dr. Sharif a ganin ka wannan shirin doka na kan hanya ko kuma gyara ne kamar yadda barista Huwaila ta ce
to ni na wa bangare da tunani abin da nayi shine farko ranar na duba abin a bangaren al'ada da kuma da tabi'a irin ta dan adam
muna ji
wato ka'ida ta farko a rayuwar dan adam shine ya mutu da dan uwansa sai girmama shi ya karrama shi ta bangaren kalamai da kuma mu'amala da sauran abubuwa wajibi ne idan za ka yi har wani abu ko magana ko wani abu addinin musulunci musamman wanda shine addinin mu ya nuna mana cewa duk abin da zamu faɗa alheri idan ba zamu iya faɗan alheri ba to mu shiru saboda haka mun san da wannan cewa akwai ka'ida ta magana kuma kamar yadda ita barista ta faɗa dokar ƙasa ta kawo cewa akwai ka'ida ta magana sai dai kuma wannan komai idan za a duba ana duba menene jealousy din sa me ya kawo a kawo wannan dokar ni a tawo fahimta ba wai ana son a kawo doka wannan bace kawai saboda ana son a yi wa mutane a tsaftace musu magana a'a akwai wani abin da ya jawo musamman shi wanda ya gabatar da wannan bill din lallai ba na cikin mutanen da suke ganin cewa ya dace yadda ake ta mishi kutun gwila ake ta ganin cewa yayi kaza yayi laifi kaza ni na ganin kamar duk abin da ka san baka da hujja bai kamata ka shiga cikinsa ba bai kamata ka sa baki a ciki ba kuma ka bar mutanen garin da ƙauyen da ya fito su yi magana akan al'amarin ba dai bane wani ya zo ya tunzura wasu mutane akan su je su dawo da wani sanata ko kuma su zalunce shi ko kuma su yi masa ƙarya amma kuma at the same time wannan doka da ake son a kafa ta social media a tunani na fatin da asali nan ke kyawun niyya akai dan me yasa tuntuni bai wannan doka ba sai yanzu dan me yasa lokacin da muke cewa Jonathan yayi laifi kaza matar shi ta ce kaza ta kasa turanci muna ta saka hotuna muna ta kaza me yasa ba su ce a saka doka ba a wannan lokacin sai yanzu dan me yasa lokacin da muke ta saka musu report din su na zabe suke ta jin dadi suke ta rawa suke ta nuna har shugaban Buhari ya zo yayi godiya ga mutanen da suke social media to dan me yasa sai yanzu za a zo a kawo doka a ce don za mu yi musu yadda muka wa'incan suka tsaya suka yi aiki suka aka kada su yanzu ma wato ni na ganin kaman duk kuduri ne suke yi na shirin yin rashin gaskiya kuma suna son tunda ƴan Najeriya yanzu sun waye sun yi iri za su iya hawa social media su faɗa wa junansu talaka ya gaya wa talaka ɗan uwansa cewa abu kaza fa yana faruwa to wani shi ne dalilin da yasa suke son su yi wannan dokar saboda haka ko daga ƙarshe idan aka yi wannan dokar daga baya abin da zai zo ya faru a tunanina shine za a zo a rika cutar da mutane daga ƙasa muddin idan kai sabanin gwamnati sai a kama ka ɗaure ka da hujjar cewa an yi doka amma idan kai supporter ɗin gwamnati kuma ka koshi wata gwamnatin da ita ba ita bace sai a girma maka kuma a baka kuɗi wannan exactly ya faru dan me yasa gwamnati a lokacin yanzu ai sai kamata a ce a yi doka a report gidan TV AIP tunda gidan TV ya zagi shugaban kasa Buhari kowa ya gani ya muzanta shi ya karyata certificate din shi kuma daga baya yanzu ga shugaban su an zo an kama shi an daure shi da tuhuma kuma har yanzu gidan ECB ne aikin su da suna aiki to dan me yasa
ya yi ba ya rakka a ajja kasuwa ta
filasta bari sta huwa ilako na tiga ba
doctor na jin kin ne
tiga ba doctor
hello
Hello? Dr. Sharif? Dr. Sharif?
Yau, ai shi ne, ai ni abinda Sharif yake faɗa, daidai ne gaskiya ne. Kuma ni kaina irin wannan tunanin nake da shi. To, amma ita doka dai ga abinda doka ta faɗa. Kuma a gaskiya wannan ni kaina da ana magana, ni ma wannan muhawarar da Sharif yake abinda na faɗa kin nace lokacin da suka yi amfani da mutane. Ai lokacin da ana zabe babu abinda ake so babu abinda ake celebrating kamar social media din nan Allah Allah ake yi mutum ya zauna ya rubuta abu ƙarya ne kowa ya san ƙarya ne hotuna babu irin wanda ba a zagaya da shi ba yanzu shekaran jiya ina zaune aka rubu aka yi wani hoton nan ya baci amin rai sosai sai wani yake cewa wai dan Bahari aka wani ce ni ba dan Bahari aka wani ce ko lokacin da ana wa'annan hotunan na Jonathan ko na matan shi nace duk sanda na gani sai na yi faɗa saboda ba abu ne mai kyau ba nace amma yanzu saboda an zo kan namu ana masa kuma mun fara ganin cewa ba daidai akai ba nace to kuma ka san da shi suna ma duka ko what goes around comes around kuma a gaskiya idan har wannan doka za a yi ta yanda ya kamata kuma without any bias kuma a yi aiki da ita yanda ya kamata a yi aiki da ita ai gyara ne ba wani abu ba saboda mu da ma tun muna yara tun muna ƙanana ai abinda muka saba abinda muka sani sai girman mu da gaba amma yanzu wannan girman mana gaban da sanin darajar manya ya kau ga baki dai a Najeriya ma zan ci dan bazan ce a Arewa ba a Najeriya ga baki dai saboda yanda yaro zai zo ya zauna ya yi rubutu ya ci mutunci ya ci zarafin babba sai kai mamaki
ina da tambaya a nan
amma kuma ba wani bane ba su ƴan siyasar su ne suka jawo su suka maida mutanen mu haka kuma yanzu gashi nan suna sauyin abin da suka yi su
Ina da tambaya a nan abinda naga ya faru yake faruwa kamar a social media da kuma matasa da dama da waɗanda suke rubutu ake ganin cewa kamar cin mutunci ne faɗa ce ta gaskiya yanzu saboda yanzu matasa suna da damar da za su iya zuwa Google su yi bincike idan wani ɗan siyasa ya ce yana da ya kai wani mataki na karatu za su iya duba Google su ga cewa shin haka gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba idan suka yi wannan binciken in suka samu shaida sai su zauna su yi rubutu a kai su ƙaryata wannan abin to abin da yake faruwa ƴan siyasa ba sa samun damar da za su ƙaryata wannan saboda yanzu da akwai shaida a hannun mutane kuma dandanan yake yaduwa saboda social media to shine muke ganin cewa suna neman su ce a toshe wannan hanyar domin kada a ci gaba
ya ba su ga ita kanta dokan aini da aka ce ma da aka ce wai ita kanta dokan ba sunanta frivolous menene sunan shi frivolous petition and etc bills ne ba ko menene to kin ga ai ba ba magana mutane ne suka maida ita wai social media bill because ni da na fara kalla da aka ce social media bill mai I got lost because ba haka sunanta bane ba to amma kiga power din yanda abin da social media ya zama nan da nan sunan da ba naki ba an dauka an lankaya mata ko ba haka ba kuma sannan sai idan aka tsaya aka bi dokar an ce idan kayi wa mutum ƙarya idan kayi wa mutum ƙage yanzu alal misali mutum bai je ba yanzu kamar abin da aka yi Toronto yanzu a ce mutum ne ya je ya bincika an ga cewa a wani bai je makarantar nan ba ya zo ya zauna ya tsara rubutun shi an zo menene dama ƙara za ka kai ko ba ƙara za ka kai ba in an kai ƙara bincike za a yi an yi bincike an ga cewa gaskiya ne to ai ni da ka ni a matsayina na mutum da ka kai ni kotu ka ce garkanna maka gana ni maka kazafi na maka waye an zo an bincika kuma cewa bakai wannan rubutun da nayi daidai ne a'a bakai makarantar nan bakai wane ne ba me zan maka ai muna gama da wannan ni kuma sai in kai ka nawa kotu ni ma sai ni in fact ma ni ke zan ci kuɗi da kai dan saboda ƙara da bata min lokacin da kai kace nayi defaming ɗinka nayi assassination character ɗinka nayi maka menene ni kuma sai na kai ka ƙara ni kuma sai ka ga hakkin da za a ji min ni ma to kai kin ga idan har a ce dan saboda wannan abin ne ai dokar is in order saboda in dai ba za ka yi mutum ƙarya ba ni kuma duk abin da zan rubuta zan rubuta idan na rubuta a zo ba hujja ce ba kuma hujja ina da ita ina da kafafiyar hujja kuma menene abin tsoron za a kama ni ko ba za a kama ni ba ko ba haka ba
haka Dr. Sharif kana nan
ina jin ku
yawa to yawa
yawa idan za mu duba abin nan ta bangaren duka ni dai ba masanin dokar kasa bace amma shin a Najeriya dama ba mu da doka ne ta defamation of character
da akwai
kuma ni da so ni lokacin da sanata ya tashi yace shi ɗan Najeriya sun shiga sun dauki hotuna sun shiga privacy din shi sun dauki hotunan motocinsa sun saka kaga wannan a social media kuma ya ambaci social media kai tsaye wannan yana magana ne da social media ni bana supporting din mutum ya shigo social media yayi wa wani ƙarya ko wani kage kuma duk wanda yayi wannan a kai shi a rufe shi karkashin wannan dokar ta defamation of character amma yanzu misali da ai doka a ce saboda idan mutum wai ana tunanin cewa zai rubuta kaza ana tunanin ba kai ba ya rubuta ba zai rubuta kaza idan ya rubuta kazan nan idan abun nan ya zama ba gaskiya ba sai a dauki shekara biyu shin tambaya shine ɗan majalisun Najeriya ba su da kudurorin da ya kamata su kai fiye da wannan shin babu kudurin makaranta rashin karatu babu kudurin rashin asibiti idan ba su da kudiri su zo mu gaya musu
ga kudurin yaki da Boko Haram
su gaya wa shugaba cewa a yi kudiri nan gaba duk ɗan da aka rasa mahaifinsa ga yara nan BBC sun yi rahoto cewa an samu yara 5,000 babu iyayensu sosai inda yaya suke ba a yi kudirin Najeriya ta dauki nauyin karatunsu tun daga primary har secondary da abincinsu da gidan zamansu wannan shine abin da muke tsammani su zo ba su zo suna kudirin kare kansu saboda suna gudun kar mutane su faɗi abin da suke aikatawa na mummunan abu da ake aikatawa wannan ni a ganina idan mutum ya rubuta magana akan ka kai shugaba baka yadda ba ka zo ka kai shugaban alkali ya establishin gaskiya tunda muna da dokan nan ba mu da ita ba amma babu yanda za ka yi yanzu saboda wasu mutane sun saka ka a gaban sai ka zo ka kawo doka da wanda suke son ka da wanda ba sa son ka duka jabbara musu wannan dokar kuma ka ce kana son duka ƴan Najeriya tun kafin ma a kai ga dokar su amince ni dai a matsayina tunda ina da yanci kar in amince da wannan dokar kafin a yi ta ban amince da ita ba saboda ban ga kyakkyawar niyya a cikin ta ba idan da na ga kyakkyawar niyya haka kawai ana zaune ba a ce wani sanata mutunci ba ba a zagi kowa ba aka kawo doka to doka ce ta tsaftace hanya ta social media ko kuma su yi dokar duk wani wanda ya zama yana amfani da social media a ba su special training na haƙƙin ɗan adam da rubuta masa abu mai kyau da yaba shi da kuma nuna gaskiyar lamari baki ɗaya amma dokar ɗauri ba ta ɗan siyasa ba ce a yanzu a zamanin da muke ciki muna cikin talauci ne muna son dokar da za ta kawo mana inganci muna cikin rashin ilimi muna son dokar da za ta kawo mana ilimi shi ne ga kwanaki muka yi magana da ku yana da jami'a ba a yi dokar shiga jami'a ba sai a zo a yi dokar social media mutane sun yi ilimi da kansu kuma ana su gabatar da iliminsu ba na ganin wannan daidai ne.
To ga hira ta yi daɗi amma kuma lokaci ya fara ɗaga mana hannu barista huwai lakaba za ki ƙara wani abu sakan a gurguje.
Abu ɗaya zan faɗa ai kamar maganar da Sharif ya faɗa ni lokacin da aka fara maganar dokar nan wallahi tallahi I was highly disappointed with mutumin da ya faɗi dokar nan. Saboda ni sai na ga it's not even our problem. It's not even abin da za a zo a tsaya ana magana a kan shi saboda ga abubuwa na
kwanan lokaci ya kare lokaci ya kare barista huwa ila da Dr. Sharif mun gode ma saurare sai ran litinin insha Allah
Amurka na ta kiran ku a yau mutane na ba
This program has come to you from the Voice of America, Washington.